A wannan shekara ta 2023, masharanta sun bayyana wa muryar Amurka burace-burace su ga Ghana, inda suka yi hasashen samun sauki a bangarori daban-daban fiye da shekarar da ta gabata. Masani a hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa da tsaro, Yarbari Ibrahim, yace yana da burin Ghana ta kasance ƙasa da tafi zaman lafiya a duniya.
Buri na magasan Ghana shekaran bana shine lamban yabo da aka ba kasan Ghana a fannin zaman lafiya, cewa ita ne ƙasa na biyu bayan ƙasan Mauritius a Afirka baki daya, sannan kuma yammacin Afirka ita ne kasa na farko. Na kyauta ta zato ta 2023, ita kasan Ghana ta kasance kasa na farko a Afirka baki daya, bayan aka kuma matasa na kasan Ghana wayanda ke hijira na gudun talauci kanda zai akwadaita musu saura kasan Ghana a gina kasa tare.
Masani akan harkokin tsaro a Deep Sani a nasa bangaren yace yana da buri a samu fahimtar juna tsakanin jami'an tsaro da jama'a.
Ina fata batun yan fashi ya zo kasa, batun tsaron mu kuma ya improve, kuma ina so in ga better cooperation wato yadda kenan kuma tsakanin yan civilians da yan sanda. At the same time kuma yan sanda ko members of the security agents suka yi laifi, ya kamata kuma deal with them. Yan Ghana kuma ya kamata mu sa hankali kwarai a cikin tsaron gidajenmu, a cikin tsaron yaranmu.
Masu fashin baki akan al'amuran yau da kullum suka ce,
sunana Yunus Salahuddin Wakanjo, dan jarida ne kuma mai fashin baki cikin harkan siyasa na yau da kullum. Da fatar mu ne kasar Ghana mu samu daidaituwa cikin lamarin siyasa da tsaro, saboda yanda lamari ta kasance yanzu a kasar Ghana, gaskiya kasar Ghana na cikin wata hali ta kakanikayi. Yau da kullum mu ma da muke fashin baki, so muke yi a ce wai mun zo muna fashin baki kan hanya wanda yake na farin ciki da wadata da walwala.
Sunana Malam Isa Mirago Jibril Abbas, ina kyautata zato cewa shekara mai kamawa ta 2023 za ta kasance shekara mai cike da dimbin alkhairi da kuma ci gaba da walwala ga al'ummar kasar Ghana baki daya.
Sai dai masani akan tattalin arziki Hamza Adam Atijani yace duk da cewa akwai alamar darajar kuɗin Ghana za ta ƙara farfaɗowa wannan shekarar, amma farashin kayan abinci zai iya tashi domin gwamnati za ta janye tallafin kayan abinci da ake shigowa da su ƙasar.
Akwai alaman za a samu darajar CD zai tsaya wasu level, ba za a samu yadda ya ringa faduwa a na shekara 2022 ba. Sannan kuma na biyu, ganin cewa tallafi da gwamnati ke badawa irin kayan abinci da ake shigowa cikin ƙasar Ghana, gwamnati ya ce zai janye wannan. Sannan kuma adadin abinci da ake shigowa da shi kasar Ghana, gwamnati ya ce za a rage kaso 50, yadda za a bawa masu wato manoma cikin kasar Ghana dama su iya su yi noma yadda za yi a samu abinci cikin gida. Sakamakon tattaunawa da ake na asusu lamuni, ba za a doki sabbin ma'aikatan gwamnati na shekara 2023 ba. Na takaice dai, muna ga shekara 2023 da alamun zai dara shekaru na 2022.
Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.